wasannin da aka buga na league na kasashe daban-daban na yankin nahiyar Turai, za mu fara ne da La Liga na kasar Spain na shekara 2017 zuwa 2018, inda ranar Juma'a da ta gabata aka fafata a wasannin mako na 13, ga kuma yadda ta kaya a wasannin. Kungiyar kwallon kafa ta Celta Vigo ta doke kungiyar kwallon kafa ta Leganes ne da kullo ɗaya mai ban haushi a ranar Asabar kuwa 25 ga watan Nuwamba na shekara 2017 da muke ciki. Alaves ta sha kashi a hannun Ebar kullo 2-1 a gidan Alaves, sai Real Madrid ta doke kungiyar kwallon kafa ta Malaga da kullo 3-2. Real Betis kuwa sun tashi can jiras 2-2 tsakaninsu da Girona, sai Levante suka sha kashi a hannun Atletico Madrid da kwallaye 5-0. A jiya Lahadi kuwa Deportivo La Corona sun tashi can jiras 2-2 tsakaninsu da Atlético Bilbao, sai Real Sociedad su ma nan suka sulhunta 2-2 tsakaninsu da Las Palmas. Ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Villarreal ta sha kashi ne a hannun Sevilla a gidanta da kullo 3-2. Tsakanin Barcelona da Valencia sun sulhunta 1-1 a gidan Barcelona. A yau kuma za a fafata wasa ɗaya da ya rage a ɓangaren La Liga mako na 13, wanda ake masa taken Monday night. Za a fafata wasan ne tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Espanyol da kungiyar kwallon kafa ta Getafe da misalin karfe 9 na dare agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da kasar Chadi. Daga nan kuma za mu leka kasar Ingila, inda za mu kawo muku irin wainar da aka toya a ɓangaren Premier League din na kasar na shekara ta 2017 zuwa 2018, su ma a wasannin mako na 13, inda shi ma a ranar Juma'a ta gabata 24 ga watan Nuwamba na shekara 2017 da muke ciki, West Ham sun sulhunta 1-1 tsakaninsu da Leicester City, sai kuma a ranar Asabar Tottenham ita ma sun tashi kunnen doki 1-1 tsakaninsu da West Bromwich a gidan Tottenham. Manchester United a gida ta kwaci kanta da kira a hannun Brighton and Hove Albion da kwallo ɗaya mai ban haushi. Crystal Palace ta doke Stoke City da kwallo 2-1, sai Newcastle United ta sha kashi a hannun Watford da kwallo 3-0 a gidan Newcastle. Swansea City kuwa sun sulhunta babu ci tsakaninsu da AFC Bournemouth, sai Liverpool suka tashi can jiras 1-1 tsakaninsu da Chelsea. A jiya Lahadi kuwa kungiyar kwallon kafa ta Southampton ne ta yi sammako kan Everton da kwallo 4-1, sai Burnley ta sha kashi a hannun Arsenal da kwallo 1 mai ban haushi, wanda ta samu daga abugun daga kai sai mai tsaron gida ana saura minti 1 a tashi a wasan. Huddersfield Town kuwa ta sha kashi a hannun Manchester City ne da kwallo 2-1. Manchester City ne take jan ragaman da maki 37, sai kungiyar kwallon kafa ta Manchester United ke mataki na 2 da maki 29. Chelsea kuwa tana mataki na 3 ne da maki 26. Daga kasar Ingila sai mu koma Bundesliga na kasar Jamus, inda nan ma aka fafata a wasannin mako na 13 na shekara 2017 zuwa 2018. Shi ma a ranar Juma'a da ta gabata kungiyar kwallon kafa ta Hannover 96 sun tashi 1-1 tsakaninsu da Stuttgart, sai kungiyar kwallon kafa, sai kuma ranar Asabar inda kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund suka tashi 4-4 tsakaninsu da Schalke 04. Ita kuwa Eintracht Frankfurt ta sha kashi a hannun kungiyar kwallon kafa ta Bayer Leverkusen da kwallo 1 mai ban haushi, sai kungiyar kwallon kafa ta RB Leipzig ta doke kungiyar kwallon kafa ta Werder Bremen da kwallo 2-0. Ita kuwa AFC Augsburg ta samu nasara kan kungiyar kwallon kafa ta Wolfsburg ne da kwallo 2-1, yayin da kungiyar kwallon kafa ta Freiburg ta doke Mainz 05 da kwallo 2-1. Borussia Mönchengladbach kuwa ta doke Bayern Munich da kwallo 2-1. A jiya Lahadi kuwa kungiyar kwallon kafa ta Hamburg ta tashi kwallo 3-0 a ragar kungiyar kwallon kafa ta Hoffenheim, sai kungiyar kwallon kafa ta Köln ta sha kashi a hannun Hertha Berlin da kwallo 2-0. Ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich ita ke jan ragaman teburin da maki 29, sai kungiyar kwallon kafa ta RB a kasar Jamus ta ke bi ta a mataki na 2 da maki 26. Schalke 04 tana mataki na 3 da maki 24. Daga nan kuma za mu karkare labarin wasannin namu na yau ne a kasar Faransa ɓangaren Ligue 1 na shekara 2017 zuwa 2018, inda su kuma suke ma wasannin mako na 14. A ranar Juma'a da ta gabata kungiyar kwallon kafa ta Saint-Étienne ta tashi 2-2 tsakaninta da kungiyar kwallon kafa ta Strasbourg, sai kuma a ranar Asabar din an fafata wasanni kama haka, inda kungiyar kwallon kafa ta Rennes ta samu nasara kan Nantes da kwallo 2-1, sai Montpellier ta doke Lille da kwallo 3-0. Mainz kuwa ta sha kashi a hannun MSC SC da kwallo 2-0, sai kungiyar kwallon kafa ta Troyes ta doke kungiyar kwallon kafa ta Anger SCO da kwallo 3-0. Kane a gida ta samu nasara kan Girondins ne da kwallo 1 mai ban haushi, sai Dijon ta toshe Toulouse da kwallo 3-1. A jiya kuwa kungiyar kwallon kafa ta Nantes ne ta sha kashi a hannun Lyon da kwallo 5-0, sai kungiyar kwallon kafa ta Olympiacos Marseille ta samu nasara kan Guingamp da kwallo 1 da mai ban haushi. Monaco a gida ta sha kashi a hannun PSG da kwallo 2-1. A yanzu haka dai kungiyar kwallon kafa ta PSG din a kasar Faransa ita take jin ragaman na League 1 na mako na 14 ne, take da maki 38 a mataki na 1, sai Lyon take mataki na 2 da maki 29, Monaco tana mataki na 3 da maki 29. Iya abin da ya sauka kenan na labarin wasanni daga nan dan da Limbiyo ya huta lafiya.